sun she knocked. By ille da yellow na kur yal na tre na nala six now ran on ya.